A rahotannin da ke bullowa daga yankin Tintabara da a jamhuriyar Nijar suna cewa yanzu haka mutanen da suka kamu da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la vallée du rift sun kara karuwa, inda Rasquana ta bada mutum 143 da suka kamu a jimilce halin yanzu, kuma 30 suka kwanta dama. Sidi Muhammad Sidi wani dan jarida ne da ke wannan yanki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kawo agaji ta Red Cross ko kuma Croix Rouge Niger take ci gaba da ayyukan bada horo da faɗakar da al'ummar wannan yankin game da illar wannan cuta ta fever de la vallée du rift ko kuma zazzabin masasar dabbobi. Haka zalika horon ya shafi malaman makaranta 30 da matasa 'yan aikin sawar kai na Red Cross na wannan yankin, wanda ya shafi Cintabara dan Tilliya da Tasara, kamar yanda Malam Alaguma, mamman maiga mataimaki na ƙasa na Red Cross ko Croix Rouge Niger, ya yi mini ƙarin bayani.
Lallai abin nan akwai shi, ba babu shi bane na gundumar Cintabara da. Da abin nan ya yi shiga yankin, amma Cintabara da makaɗai a wajen Tasara, wajen Tilliya, garin da suke iyaka da Cintabara da ƙasan garin da saman garin ne suke da abin nan. To muna so mutane su gane abin nan, kuma su gane menene ita cutar nan, kuma in ta an ganta kakaye kamata a yi, kuma gaugawa a yi, a je a gawa.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Tawar, jamhuriyar Nijar.
Likitoci mu dauki shawara.